الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. شي موتا مالك inda ya sha banban da sauri littafin hadisi zaka ga abun nan ruwatu din hadisi din isnadin bai da yawa ace an wani shi ma Malik yana gab da su ne dan haka da an ce Yahya an Malikin to in kan kirga zuwa wasu sahabi ba su da yawa shi Yahya ya ji daga Maliku shi kuma daga Yahya dan Sa'idu shi kuma daga Amratu binti Abdurrahman ibn Awfi ta ji Sayyida Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam tana cewa in kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yusalli subha Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana sallar asuba fa yansarifu nisa'u sai mata su juya mutalaffi'atin suna lullube bimurutihinna da mayafansu ma yu'rafna ba a gane mata minal galafi saboda dungu duhu yayya sadda annabi ke gama asuba idan mace ta hita masallaci har ta kai gidanta ba a gane wance ce ba wance bace to kaga mai cewa sai gari ya fara haske ana gane wancan wani ne namiji ne mace ya saba wa hadisin Sayyida Aisha ita Sayyida Aisha ta ce in sun gama asuba hammace ta hito masallaci har ta kai gida ba a gane kowa ce ce wa haddathani an malikin an zaid ibn aslam an ata ibn yasar wa an yusr ibn sa'id wa an al-a'raj kulluhum yuhaddithunahu an abi hurayra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka rak'atan min as-subh wanda ya samu raka'a guda ta asuba قبل أن تطلع الشمس كافر لا تفتو فقد أدرك الصبح والنياسة مصلى الصبح إذن كسام ركع أغدا فكسام الصبح ومن أدرك من ركعة من العصر وان يسام ركع أغدا تلا أسر قبل أن تقرب الشمس كافر لا تفائي فقد أدرك الأسر ياسام الأسر ما نزنبي نيبابا لا تهتو بكي أصبح با زنبي نيبابا لا تفائي بكي الأسر با to sai annabi ya bada mafita in dai ka samu raka'a guda lahiyayya sannan rana ta hito ka samu asuba ba laifi in ka samu raka'a guda lahiyayya tun asar rana ta fadi uku koda bayan fadi rana ne baka da laifi wa haddathani yahya ya ban labari an malikin an nafi'in maula abdullahi ibn umar anna umar ibn al-khattabi kataba ila ummalihi ya rubuta ma gwamnonin shi ma'aikatan shi wannan Nafi'u bawan Abdullahi ibn Umar ne Abdullahi ibn Umar dan sai na Umar ibn al-Khattab ne to kodama ita mazhaban Malikiya tana bayan sai na Umar tana bayan sai na Umar ibn al-Khattab abinda suke cewa bahas qamna arjuli rukunnan mazhaban Malikiya in kana so ka gano su sai ka ce bahas qamna arjuli ba dinnan za ta baka ibnu abi zaidan al-qirawani mai risala malikul asghar to rukuni ne babba a malikiya kha dinnan khalil ibnu ishaq al-maliki mai muktasar khalil sin dinnan suhunu bahas ka kafo dinan ibnu al-qasim min dinan malik imamu maliki to abin da yasa aka sa su hununu ita mudawwana su'alun wa jawabun ce shi su hununu shike tambaya mai bada ansa ibnu al-qasim saboda shi su hununu bala'i ne malami ne ya gama karatu to sun zauna da ibnu al-qasim ya ce ku a mazhaba ku ta malikiya ma ta quluna fi kaza wa kaza kaza ku gare ku ya kuka ce mai sai ce hukumu ku kaza sai su nuna yace to kuma kaza da kaza shi ne akaza sai imam ibn al-qasim sai ce ne kaza to kaga su hununu mai mudawwana tunda shi adda su'alu ibn al-qasim shi adda jawabu su ma rukuni ne babba a malikiya ga ibnu abi zaid al-qirawani ga halilu ibnu ishaq al-maliki sannan ka samu suhununu ka samu ibnu al-qasim to sai oga kwata kwata imamu maliki imamu malik ibnu anas al-asbuhi dan madina shine nabiya to shi imamu maliki ina ya samu malikiya sai to sai ka ce bahas kam na na din nan nafi uga nan ne yanzu aka yi taje nafi'u nafi'u har muwa da ta kare nafi'u dun moti moti imamu maliki zaka ja ce nafi'u ya ce nafi'u ya ce to nafi'u din nan shi kuma bawa ne nawa bahas kam na a din nan abdullahi ibn umar a bahas kam na a abdullahi ibn umar to abdullahi ibn umar ai dan sai na umar ne kuma sahabi ne to ar radin rasulullahi bahas kamna a ar din nan sai ka ba rasulullahi ta julin jin karami jibrilu lam din nan allah jalla jalalu to shine salsalat imam maliki to abin da yasa aka ce an gano shi bayan sayyidina umar yake saboda duk hadisan shi na sayyidina abdullahi ibn umar sun kiyawa kusan shine madogarar shi shi kuma abu hanifa yana bayan sayyidina abubakar siddiq imam shafi'i yana bayan sayyidina usman ahmad ibn hanbali yana bayan sayyidina ali ibn abi talib ali ibn abi talib shine babu madinci din shi kuma imam ahmad ibn hanbali diya hisu ilimi duk guda ukun to imam malik ahmad ibn hanbali biya da mai saboda ya haddace hadisi miliyan biyu cikin kai ne hafiza alfai alfi hadisin ya haddace hadisi miliyan biyu cikin hadisi miliyan biyu ne an kai ta mai kuka an kai ta mai kuka ka yan muna yana dan yan muna to shine daure sai ya tada hadisi 72 sai musnad na imamu ahmad ibn hanbali zaka ji ana akwai littafin al-musnad al-musnad na imamu ahmad ibn hanbali in baka da shi ce kokari ka same shi sittu sahihin idan ka ce qur'ani wannan na kowa ne na Allah ne to bayan qur'ani ba littafai masu tsarki a duniya kamar guda shida su ne malaman hadisi ke ce ma sittu sahih manyan littafan hadisi na duniya da ba irin su sittu sahihin to sittu sahihin din nan sai ka fara da sahihul bukhari daya sai ka ce sahihu muslim sai ka ce nasa'i Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah. To wannan guda shida kowanne yana da littafi irin Sahihul Bukhari. To daga nan sai aka samu wani goga yayi mustadrak sunanin Imam Hakim. Yazo da hadisi 10,700 ba na Bukhari ba na Muslim ba na Nasa'i ba Tirmidhi ba Abu Dawud ba Ibn Majah ciki. To kaga wannan yayi wuta. To sai aka samu gogan su Ahmad ibn Hanbali cikin hadisan shi miliyan biyu sai ya tace 72,000 ya zuba a littafin musnad na imamu ahmad shi dubara da yayi idan ya dauko sahabi sai ya faɗi duk hadisin da ya roto an abubakar as-siddiq ila hadisi 55 ne a gare ko 150 to duk sai aka 55 an umar ibn al-khattabi hadisi na aka sai na umar 500 duk sai ya kawo su an usman a rayuwa sai hadisi na ya roto 300 misali duk sai ya kawo su ali ibn abi talib in ya kai ga Abu Huraira mai hadisi 5,000 to ba ce shi musnad in ya kai ga Abu Huraira duk sai ya zubo 5,000 din nan in ya kai ga sai da Aisha mai hadisi 2,200 duk sai ya zubo nata to shine musnad na Imam Ahmad to dan haka wannan Nafi'u babban mutum ne za ka yi ta ebe kewa kana jan an Nafi'in an Abdullahi ibn Umar an Nafi'in an Abdullahi ibn Umar to shi Nafi'u gogamu yace malamin shi Abdullahi ibn Umar yace sai na Umar ibn al-Khattabi kataba ila ummalihi ya rubuta wasiqa ga gwamnonin shi wakilan shi na jahohi inna ahamma amrikum indi mafi muhimmancin lamarin ku waje na as-sala inda ana kula da sallah ba tara haraji a gabana ba mai tara haraji bai kai matsayin mai kula da jami'in sallah ba fa man hafizaha wanda ya tsara sallah a matsayin shi na gwamna wa hafaza alaiha kuma yace wasu suka tsara sallah hafiza dinahu ya tsara addinin shi wa man bayyaha wanda bai kula da sallah ya tozarta ta fa huwa lima siwaha adya'u na san zai fito zarta abinda ba sallah ba duk mai rena sallah to balle azumi balle zakka balle haji balle umra thumma kataba sayyidina umar ya saki rubuta wasiqa an sallu zuhra ya ku gwamnoni na ga umurni daga khalifatu rasulillah an sallu zuhra ku rika sallah azhur idza kana al-fayu dhira'an idan inuwa ta kai kamu daya idan rana ta fito gabas tana taso mai yamma idan ta kai tsakiyar sama ta kai kabidun sama za ta lume ka in ta lume ka sai ka ganka ka koma kukukuk abinda dai ba ta lumewa zillu abunna zillu zawali zillu zawali shine ta kaguda shibru ta kaguda duk yadda rana ta dawo tsakiya to in dai kana kai koda a ta kaguda ce sai an gani koda yan kunnuwanka sai an gani to amma idan ta fara kadawa tana ta san mai amma to za ta rika hitar da inuwarka da ta dan sauka daga tsakiyar sama ta sauka kadan to sai ta hito da inuwarka tun tana bakin kamu hatta kai kamu yu hatta kai kamu uku hatta kai jira'i to sai na Umar tunda ba agogo yace idan rana ta kai tsakiyar sama sannan ta yi zawwal mutane na cewa zawwal ba a sani azzawwal ba abinda azzawwal wai zalati shamsu an kabidi sama rana ta rabu da tsakiyar sama shine zawwal amma tunda alfijir ya kullo rana ta hito in dai bata kawo tsakiyar nan ba to bata yi zawwal ba amma da ta kai tsakiya ta yi cicicif to lokacin komi ya lume ko biro ka ta tsaye za ka ga inuwar biro ta shiga cikin biro in ba a ci su ba to amma da ta sauka daga tsakiyar sama sai a ce rana ta yi zawwal da wani zai ce ma menene zawwal sai ka ce azzawalu an kabidi sama wai ta sauka daga wannan zanan na tsakiyar sama yanzu ta fi karfi a wajen yamma to shine yace idan an samu inuwa ta kai kamu daya to ku sallah azu ila an yakuna zillu ahadikum mithlahu ha inuwar ka ta yi tsawanka inji sai na umuru idan inuwar ka ta wuce zira'i zira'i du zira'i uku zira'i hudu har ta kai tsawanka to shikenan haka za ku yi ta azhur tun tana kamu daya har ta kai inuwar har ta kai tsawon mutum wala asra shi ko la asar washamsu murtafi'a lokacin rana ta dago baiza tana farason naqiya mai tsarki ka abari ta fara ja kadjara ma yasiru rakib farsa khaini daidai yadda matafi zai iya tahiyyar mil shidda kafin rana ta fadi aw talata ko ya tafiya mil uku qabla ghurubi shamsi kafin rana ta fadi to mai mustadrak imamu hakim wanda shine cikon sittusiha as mustadrak din shi yace zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za a yi al'asar bayan an gama al'asar an sallame a soke raƙumi a hede a dace a aza tukunya bisa wuta a dafa ya dahu a ci al'asar magariba mutum ba kaga ba irin yanzu bane yanzu ko dan bon su ka yanke bayan al'asar kafin a gama gyara rai a dafa ya isa ci an yi kiran magariba to zamanin annabi raƙumi juya shi da shi a gama sa gatari a daddace da adda a zuba ga tukunya kuma tukanin laraba ba irin namu bane tukunya ce wanda mutum na iya shigewa cikin ta a dafa ya dafu a zuba a ci to kaga la'asar din su zuwa magariba ya nunka namu kusan ninki goma ma za a ci to shine sai na Umar yace shi dai farsahi biyu mil shidda kana iya su kashin rana ta fadi ko kuma farsahi uku mil tara qabla ghurubi shamsi kafin rana ta fadi wala magariba ku rika magariba idza garabat shamsu in rana ta fadi duk kaga da rana ake magana sadda alfijir ya kullo an yi magana alfijir aka ce amma ayi maza ayi asuba kafin mi kafin rana ta fito annabi ya ce amma wanda yayi guda can ciki guda waje ya samu asuba daga na ake maganar zawal menene zai yi zawal ash-shamsu sai ta yi zawal za a yi azhur sannan na azhar magariba ma sai rana ta fadi yace idza garabat ash-shamsu in rana ta fadi wal isha ita ko isha'i idza gaba shafaqu idan shafaqi ya kau wannan jadin dake wanzuwa a yamma in rana ta fadi to ya zama an ba ganin shafaqi ila sulutil layli har zuwa sulutin dare kamar karfe 10 na dare sai na Umar yayi baki kuma bakin ya kama yace famannama falanamat ainuhu famannama falanamat ainuhu wanda duk ya kwanta bai isha ba kada Allah bari kwana ya dauke shi duk wanda ya kwanta bai isha ba kada Allah bari kwana ya dauke shi famannama falanama ainuhu famannama falanama ainuhu duk wanda ya kwanta bai isha ba kada Allah bari ido ne shi kwana wasuba su ita ko asuba ayita wan nujumu badiyatun ga taurari suna bayyana mustabikatun sun hade da juna saboda alfijir ya kullo ya haska sama wa haddathani yahya ya gaya ma an malikin an amihi abi suhaila an abihi anna umar ibn al-khattab kaida dum wadda umar ibn al-khattab ne umar ibn al-khattab kataba ila abi musa ya rubuta ma abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu an salli zuhra ka rika yin azhur idza zagati shamsu in rana ta karkato daga sama tayi zawal wal asra ka rika al asr wash shamsu bayda matukar rana na da haske na kiya mai tsarki abla an ya dakhulaha sufra kafin ja na faduwa ya shige ta wal magriba kai magriba idza gharabati shamsu in rana ta fadi wa akhir al isha sai na Umar yace ba Abu Musa ita isha e kadan jinkirta ta malam tanam inde ba kwana zai dauke ta ba wasalli subha kai sallar asuba wan nujumu badiya a lokacin taurari na bayyane mushtabikatun sun hade da juna nan zaka gano Madina a lokacin tana kauye tana karkara in ka ji ana magana taurari karkara ce kauye ne wa qara fiha bi surataini tawilataini in zaka yi asuba ka karanta surori guda biyu masu tsawo min al-mufassal daga iwalul mufassal daga suratul qaf ko suratul hujurat qaf zuwa kasa wa haddathani an malik an hisham ibn urwata an abi anna umar ibn al-khattab kataba ila abi musa al-ash'ari manza a sayyidina umar ya rubuta ma abu musa al-ash'ari an salli al-asr karika al-asr wash-shamsu bayda'u nakiyya a lokacin da rana take fara mai tsarki kadara ma yasirur rakibu salasata farasiha daidai yadda matafi zai iya tafiyan mil 9 kafin rana ta fadi farsahi mil 3 to farsahi 3 mil 9 kenan wa sallil isha'a kai sallar isha'i ma bainaka wa bainu sulutil layli tsakaninka da sulutin dare fa in akharta in ka dan jikinta fa ila shatril layl kana iya bari har tsakiyar dare wala takum min al-ghafilin kakka zamo cikin marafkana masu kwanta ba su isha'i ba dan na musu baka addu'a na ce duk wanda ya kwanta kada Allah bari ya kwana wa haddathani ammari an yazid ibn ziyad an abdullah ibn rafi mawla ummi salama zawji nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala aba hurairata an waqtis salah ya tambaye sai na abu huraira menene lokacin sallah فقال ابو هريره ابو هريره yace ai ni an dan masani ana ukhbiruka zan baka du hadisin da yake komi sauki rikewa ana ukhbiruka ni zan baka labari salli zuhra kai az-zuhr idza kana zilluka mithlaka idan inuwarka ta kai tsawonka ai sai na Umar cewa yayi daga kamu daya zuwa tsawon mutum to shi ko sai na abu hurairah sai yace idza kana zilluka mithlaka da kage inuwar ka ta kai tsawonka muhtarin azhur ya kama wala asra idza kana zilluka mislanka la asra kuma idan inuwar ka ta yi ninkin ka biyu irin sadda zaka inuwa ta yi to ba ta yi zurru ta da yi ta yi tsawonka biyu to shi a lokacin la asra kun ga da ya yi sauki rikewa wal magriba idza garabati sham magriba in rana ta fadi wal isha isha'i ma bainaka wa bainu sulutil layl tsakaninka da sulutin dare na farko wasalli subha ita asuba ana so ayita biga bashin a cikin duhu yani algalas lokacin da ake samun duhun dare wa haddathani ya ban labari shi wane ne malan yahya dan yahya an malikin an ishaq ibn abdullah ibn abi talha an anas ibn malikin annahu qala kunna nusalli al-asr mu inji Anas ibn Malik muna sallar al-asr summa yakhruju al-insan sai mutun ya fita ila bani Amr ibn Auf yaje can kabilar bani Amr ibn Auf wajen uba kenan fa yajiduhum yusalluna al-asr ya isko lokacin suke al-asr wa haddathani an Malik an ibn Shihab an Anas ibn Malik annahu qala Anas ibn Malik yace kunna nusalli al-asr mun saba mu ila asr thumma yadhhabu adh-dhahib mai tafiya sai ya tafi ila quba yaje quba a wajen kabilar bani Amr ibn Auf suna cikin wannan unguwar ne fayatihim ko da zai isa wash-shamsu murtafi'a lokacin rana tana sama kwarai bata fadi ba wa haddathani yahya ya ban labari an Malik Ar-Rabi'a ibn Abi Abdurrahman an al-Qasim ibn Muhammad annahu qala Qasim ibn Muhammad yace ma adraktu an-nasa ban isko sahabbai ba in kaji an ce nasu sahabbai ma adraktu an-nasa ni nan da kuke gani tabi'i ne ma adraktu an-nasa ban isko sahabban nan masu ya gani ba illa wa hum yusalluna az-zuhra suna yin sallar az-zuhr bi'ashiyin a lokacin bazara shine a lokacin garjen rana suna yin sallar az-zuhr a lokacin marike marike haka ma'ana ba da wuri wuri suke gaggauta ta ba alhamdulillah an gama aukatu salati wa kutubu shi kano shi mai motsa ya dauki aukatu